Hukumar lura da sanya hanyar jari na ƙasa wato Nigerian Stock Exchange sun mika wata makatar primary ga gwamnatin jihar Borno da suka gina don taimakawa harkokin ilimi a jihar. An gina wannan makarantar ne dai a unguwar da ake kira Bulunkutu Abuja don baiwa mutan wannan unguwar damar sa 'ya'yansu a makarantu da su dai suna kokawa saboda rashin makarantar primary a wannan yanki. Wanda ma gwamnan jihar Borno Hassan Abdulkashir Tima ya yabawa wannan hukuma game da irin wannan taimako da ta yi, inda ma ya kira ga sauran al'umma da masu hannu da shuni da cewa su taimaka wajen haɓaka harkokin ilimi a wannan jiha, ganin cewa an samu matsalar tabarbarewar harkar ilimi sakamakon wannan rikici na yan kungiyar Boko Haram.
We selected the most depressed community in Maiduguri, the Abuja Talakawa community, and I believe this is a structure that will stand the test of time.
Yace sun tuntuɓe mu inda muka zaba musu wannan wuri da ake kira Abuja Talakawa da kuma suka gina wannan makaranta. Ina da yakinin cewa wannan gidi ne na ƙwarai kuma abin yabawa.
Because the total number of Boko Haram orphans is 52,311, and we either take care of these orphans or they will take care of us.
Yace dole ne mu ƙara ƙami, dan yanzu haka ana da marayu a wannan jiha da suka tasar ma fiye da 52,311, don haka dole ne mu kula da waɗannan marayu. In ba haka ba kuwa nan gaba ba za mu ji daɗin abin ba.
Let's restructure the educational system. People are talking about restructuring Nigeria, restructuring their pockets. Let's restructure the educational system and everything will take care of it.
Yace mutane na maganar sake tsarin mulkin ƙasar nan. Yace abin da ya kamata shi ne mu sake tsara fasalin ilimi, dan idan muka tsara fasalin ilimi komai zai daidaita kansa da kansa. Mr. Oscar Onyema dai shi ne shugaban wannan hukuma na musayar hanyar jarin.
When we engaged with the state, we found out that education was an area where we can make an impactful and sustainable intervention.
Yace lokacin da muka yi magana da jihar, mun fahimci cewa batun ilimi shi ne inda ya kamata mu shigo don mu bada tamu guduma wajen haɓaka wannan fanni. Da haka shi yasa muka bada wannan gudumawa da gina wannan makaranta.
We spent a little over 50 million naira to put it up.
Yace mun dai kashe kusan miliyan 50 wajen gina wannan nan azuzuwa guda tara, kuma mun samu taimako daga wajen su abokan hurdan mu wanda suka taimaka mana wajen samar da uniform da dai wasu ababen karatu a wannan makaranta. To ko me waɗannan ɗalibai ke cewa ne game da wannan sabar makarantar?
Adam Mami.
Nan class nawa ne muke?
Class 1.
Me ake koyar da ku?
Ana koyar da mathematics.
Da me kuma?
English. Basic science. Head education.
Tun yaushe ka fara zuwa makarantar nan?
Ina ji tun jiya ne ina.
Jiya ka fara zuwa ko?
Eh.
Kashi Allah ka rarraba muku abinci ko?
Eh, gaskiya kashi mu ya mana kokari an rarraba muna abinci.
Ta. Thank you.
How was malam?
Ya kuke jin karatu?
Yana shiga.
Kuna jin daɗin shi? Kuna ganin abin da ake koyarwa?
Eh, muna ganin.
To, yaushe kika fara zuwa makaranta?
Yau.
To, Allah ya taimaka ko? To,
wannan makarantar da ya kunshi ɗaliban 'yan ƙasa da primary wato nursery da kuma waɗanda ke matakin karatun firamarin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.